daga cikin matsalolin da ƴan Najeriya ke yi wa zanga-zanga akwai matsalar rashin tsaro wadda ta jima tana haddabar jama'a kuma ta yi sanadin salwatar rayuka da dukiyoyin jama'a da dama kuma kokarin da mahukunta ke yi ya kasa dakile wannan matsalar
Allah mu zambe Ibrahim mai takalmi gidan haji ga tsare rayuwa da muke cikin ta wallahi yayi yawa a mai samu sassadi babu tsaro talauci yayi yawa yunwa ta yi yawa sunana Ashiru Bello gidan haji abin da ya kawo mu wannan abin saboda irin matsayin rayuwar da ake ciki yau in ka tace abu gobe ka tace ba da ka tace yau za ka na ka tace ba
wani abu da ke tabbatar da ci gaba da wanzuwar wannan matsalar shine wasu hare-hare da yan bindiga su haka ya karbi hukumar mulki ta Gudu ta jihar Sokoto yankin da ke da iyaka da jamhuriyar Niger inda suka halaka mutane da dama kantoman karamar hukumar Uma mai Kano ya ce yan bindigar sun halaka mutane ne a hare-hare biyu da suka kawo
dama sun kawo mana hare-hare kusan guda biyu cikin satin mu sun kawo ranar Asabar inda suka samu manoma suka kashe suka halbe mutum shida ni suka hudu suka rasu nan take daya kuma sai a asibiti bayan haka suka dawo ranar Litinin kuma suka sake kawo hari ga jami'an tsaron community guard inda nan ma suka samu nasarar kashe mutum takwas daga ciki waɗanda a jami'an tsaron community guard mutum biyar a nan garin ƙarfin sarki jiya ma sun sake dawowa amma dai ba su yi nasara ba jami'an tsaro suka kore su
to ko yaya har suka samu sa a jami'an tsaro na al'umma
dama akwai wani dan uwansu da aka kore dabbobi ne wani ɗaya daga cikin su dan banga so ya kira su ta waya ya sanar da su ga abin da ake ciki nan ƙauyen su sun je su kai mai agaji sai aka yi musu kwanton bauna kan hanya waɗannan mutanen suka yi musu kwanton bauna suka kashe biyar daga cikinsu da wannan dabbobin da aka kora da wasu mutum biyu manoma shi adadin da ya kama mutum takwas kenan
zanga-zangar da ƴan Najeriya ke yi da ta shigo kwana na biyu yau din nan ita ma ta zama sanadin salwatar rayukan wasu jama'a a wasu jihohin Najeriya kamar yadda wasu bayanai da ma hotuna suka nuna a shafukan sada zumunta na yanar gizo a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya bayanai sun nuna cewa a garin Yauri jami'an tsaro da ƴan sanda sun yi harbi akan masu zanga-zangar har an samu salwantar rayuka da kuma raunuka na zanta da Yusuf Muhammad ta wayar salula wanda shi ma ya samu rauni sakamakon harbin da aka yi masa a kafa
baya an halbe ni babu abin da ya waru din saboda garkan mutu an kalbe ni na je hatta a kai ne na lasu a kai akwai wanda an kalba ya mutu amma mutum ji wanda an kalba shi wanda ya mutu nan gaskiya wajen sana'an shi ma an kalbe ni saboda yana kwashe kayan sana'an shi ne yana kulle shago a kalbe ni
na yi kokarin ta baki rundunar ƴan sanda ta jihar Kebbi akan wannan batun na harbi kan masu yin zanga-zanga amma kakakinta bai dauki kiran da na yi masa ba duk da yake yau ce rana ta biyu ta zanga-zangar ba a samu fitowar jama'a ba a Sokoto inda kuma a jihar Kebbi an samu fitowar jama'a a garin birnin Kebbi sai dai ba kamar rana ta farko ba sai dai kuma duk da haka al'amura sun soma daidaita masu shaguna sun soma buɗe wuraren sana'ar su kuma jama'a na ci gaba da lamuran su cikin lumana amma duk da haka jami'an tsaro na ci gaba da sintiri a manyan tituna tuni dai da wasu jihohi suka ayyana dokar ta ɓaci a jihohin su saboda ya mutsin da ya barke biyowa bayan soma zanga-zangar Muhammad Nasir, Muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.